Sanarwar da aka saki a kafafen sada zumunta da goshin magarbar Litinin 8 ga watan Janairun 2024 wace babban akawun kotun hukunta laifukan soja Shaftes Kadron Mumune Abdullahi ya saka hannu kanta na cewa kotun a zaman da ta yi wa Salim Bazoum sakin talala a bisa sharadin amsa kiran alkali mai bincike a duk lokacin da bukatar hakan ta taso. Dan shekaru 23 a duniya, Salim Bazoum ya zo babban hutun makaranta a daidai lokacin da sojojin SNSP suka yi juyin mulki. Mafari kenan aka tsare shi lokaci guda da mahaifansa a bisa zarginsa da hada kai wajen yi wa hukuma zagon kasa ko barazana wa hukuma, lamarin da yasa aka shiga safa da Marwa a tsakanin kotuna kafin a je Litinin a amincewa bukatar bada belinsa. Abinda wani danginsa Shaib Muhammad ke bayyanawa a matsayin na farin ciki.
Alhamdulillahi, mun gode ma Allah, oti ta ba Salim Bazoum Muhammad sakin talala. Babban abun murna ne, magoya baya da masoya na shugaban ƙasa Bazoum Muhammad su kama da addu'o'in da ake yi. Insha Allahu, nasara tana nan gaba, muna da yaƙinin nan gaba kaɗan komi in Allah ya yarda zai daidaita a nan ƙasa mu ta Niger insha Allah.
Lauyan iyalin shugaba Muhammad Bazoum Maître Oud Mustapha, wanda bai so ya yi furici ba saboda dalilan ka'idar aiki, ya tabbatar da hukuncin kotun ta Tribunal Militaire. Sakin hambararren shugaban ƙasar Niger da iyalinsa na daga cikin sharuɗan da ƙungiyar ECOWAS ta gindayawa hukumomin mulkin soja kafin a cire wa ƙasar takunkumi. Haka kuma a zamanta na ranar 15 ga watan Disamban 2023, kotun sai dawo ta umarci mahukuntan wannan ƙasa su sallami Muhammad Bazoum da iyalinsa, kamar yadda a nan cikin gida wasu ƙungiyoyi irin su FCR ke ta gwagwarmaya a kan irin wannan bukata. Dalili kenan shugabanta Sule Umaru ke fassara sakin Salim a matsayin wani ci gaba a yunkurin warware wannan dabarwa.
Idan ka ɗauka wata guda baya, abu ne wanda yake babu haka din, don haka muna ganin cewa da ci gaba ne, kuma falilillahi alhamdu, sai mu fatan wannan soja su ci gaba da wato hanzari da neman sulhu da neman sake waɗannan bayan Allah da anka kama, domin wannan ƙasa tamu ta samu sauki a san hanyar da anka bi na hidda wannan ƙasa cikin ƙanyi.
Kasashen Togo da Sierra Leone sai dawo ta dora wa nauyin shiga tsakani a rikicin siyasar ta Niger. Saboda haka bada belin Salim Bazoum Muhammad ke da wuya, ministan harkokin wajen Togon Robert Dussey ya fice da shi zuwa kasarsa a cewar wata majiya mai zaman kanta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.